yajin aikin wanda shine na farko a bana ya biyo bayan watsewar baran-baran din da aka yi a taron da ya hada shugabannin kungiyoyin malaman makaranta da mambobin kwamitin kula da sha'anin ilimi a jiya Lahadi. Malaman da ke wannan yajin aiki sun hada da na firamare da na sakandare sakamakon wasu dadadin bukatun da suke neman a biya musu, kamar yadda sakataren kungiyar SINASEF ta malaman Kwantaragi mun kai la Halidu ke karin bayani.
A kuzancin da ya shahi biyan ma'aikata in Kwantaragi a bar kowa wanda ke so su zama Niger State su zama wanda ke so su yi kai albashin cikin ban kun albashin na ma'aikaci ne ba na gwamnati bane, kuma kiran wani bai ce maka a kasina su ga inda zaka albashin ka, kuma mun ce ya kamata in an biya ma'aikatan gwamnati kirin ga da uku ga wata 25 an yayi nisa an biya ma'aikatan gwamnati, mun ce kenan in an biya su dan menene in wata haya mutu baya biya in Kwantaragi, inda da gaske ne ana so a samu kalite na education kenan a samu shanin local kike halin da zai sa kalsu su yi wuya. Akwai zancen rafel salar, akwai rijiyar zancen insidansu, akwai matsaloli da dama.
Wannan mataki na jingine aiki wata hanya ce da waɗannan malamai ke son amfani da ita a ɗaya ɓangare domin an karo da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum yadda wasu jami'ai ke suka ci da alƙawalin da ya ɗauka a yayin ganawarsa ta kwanakin baya da masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi a cewarsu.
Shugaban ƙasa waɗanda yake ku je ku yi, mu an mushi cikin yajin aiki kenan, wanda ya kamata su yi abin da shugaban ƙasa ya waɗi shi ne busa nan ganshi.
La'akari da cewa yajin aikin malaman makarantun gwamnati abu ne da ya fi shafar karatun 'ya'yan talakawa, musamman a ƙasar da kashi 80 daga cikin 100 na malamai 'yan Kwantaragi ne. Yasa kungiyar uwayen yara ɗalibai Association des Parents d'Élèves jan hankulan ɓangarori akan buƙatar yin sulhu, in ji mataimakin shugabanta Ibrahim Nalado.
Ba mu so a ce yara mu sun yi fashin da kullum ba sam didi mashi ba da bayi, mu mun so kullum daga Litinin zuwa Sabudu a ce yara mu suna zuwa da kwal. Gurin uwayen yara su tafi da kwal, bari ma a gamu a zamna bulguli bisa tebur guli guda a shirya bari ma kwatakwatan da suke a samu a shayar musu hawayensu.
To amma shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi Malam Ashanahima ya jaddada cewa a yanzu haka ɓangarori na cikin tattaunawa don nemo bakin zare.
Ba dabba da ba a nemo alƙawari ba, saboda dai wasu ke koke-koke a shirya mu da tulka aji wajen ministan ana nan ana tattauna da su kansu, ba a ƙirƙire ba da an ka yi abinda ake cewa protocol na kowar.
Fannin ilimi na kan gaba a jerin ayyukan da shugaban ƙasar Nishar Muhammad Bazoum ya yi alƙawarin baiwa fifiko a tsawon wa'adin mulkinsa, kamar yadda ya ayyana a jawabinsa na rantsuwar kama aiki, domin a cewarsa shugaban ƙasa ba zai samu ba sai da ilimi, sai dai rashin jituwa ta tsakanin malamai da jami'an gwamnati na iya yi wa ƙudurin shugaban tarnaƙi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.